Daga nan birnin Washington a gundumar Columbia, sashin Hausa na muryar Amurka ke magana akan mitoci 19:31:49 da kuma 60 a matsakaicin zango. A birnin Yamai da ke jamhuriyar Nijar za ku iya sauraron mu a tashar VOA Africa akan mita 102.5. Sauran gidajen rediyo sun hada da amfani sarauniya Far'a FM Nomad, Dalol FM da kuma Niyya a birnin Kwanni. Sannan masu sauraron mu a Ghana za su iya samun matashar FM ta Alpha Radio da ke Kumasi, baya ga haka a Kodiyoshi. Muna nan a shafukanmu na internet wato a voahausa.com ko kuma sashin hausa.com. Jama'a barkanku da asuba da fatan an waye gari lafiya. Yau Litinin 16 ga watan Satumba shekarar 2019. Mahmud Dalo ne tare da Muhammad Hafiz Baballe muke farin cikin kasancewa da ku a cikin shirinmu na karfe 6 agogon Najeriya, Nijar, Kamaru da Chadi. Wato biyan na safe kenan agogon Ghana, karfe 1 dare a nan Washington DC da farko ga kanin labaran duniya.
Shugaban Amurka Donald Trump ya ce a shirye sojojin Amurka suke kai harin maida martani saboda harin da aka kai akan babbar matatar man Saudiya. Kungiyar Al-Shabab ta kaddamar da jerin hare-hare tun daga ranar Asabar, waɗanda suka yi sanadin mutuwar mutane aƙalla 17 a Somalia. Jiya Lahadi, 'yan ƙasar Tunusia sun kada ƙuri'unsu domin zaben shugaban ƙasar na gaba.
To, kanin labaran kenan. Rahotanni daga yankin Niger Delta mai arziki mai a Najeriya na nuni da cewa matsalar garkuwa da mutane domin neman kuɗin fansa ta hana mutane sakat a yankin.
Ishu na garkuwa da mutane akan hanyar da ake kira East West Road da kuma Elele Owerri Road. Waɗannan wuraren sun buwayi mutane da rana tsaka za a fito bakin hanya a kama mutane a shiga da su cikin daji a yi garkuwa da su ana amsa kuɗi.
To, yayin da aka yi bikin ranar demokuraɗiyya na duniya da Majalisar Ɗinkin Duniya ta ware domin yin waiwaye kan yadda tsarin mulkin na demokuraɗiyya ke tasiri a rayuwar al'umma. To, shin ko jama'ar kasashen nahiyar Afirka na cin gajiyar tsarin na demokuraɗiyya?
Matsala inda take yau mutane ɗan ƙalilan suka yi garkuwa da wannan demokuraɗiyya suke cin gajiyar.
Za a ji ƙarin bayani a rahotannin da muke tafa da su. Sannan Sarfilu Hashim Gumel na tafa da shirin ciki da gaskiya, amma bari mu fara da shan labaran duniya.
Jama'a, assalamu alaikum. Shugaban ƙasa Amurka Donald Trump ya ce sojojin Amurka sun yi ɗamara da cikakkun makamai da mayar da martani akan hare-haren da aka kai a ɗaya daga cikin matatun man Saudiya mafiya girma da kuma wurin da ya fi samarwa duniya ɗanyen mai. Muna da hujjar yin imani cewa mun san wanda ya aikata, abinda Trump ya rubuta kenan a kafar Twitter jiya Lahadi da yamma. Shugaban ƙasar ya kuma ƙara da cewa yana jira ya ji daga Saudiya game da waɗanda suka yi imani su suka shirya harin, kuma a bisa wani sharaɗi za su ɗauki mataki. Tun da farko, sakataren harkokin wajen Amurka Mike Pompeo ya wallafa wani saƙon Twitter mai cewa yanzu Iran ta kaddamar da wani mummunan hari akan wurin da ake samar da makamashi a duniya, wanda bai yi la'akari da ikirarin da 'yan tawayen Houthi na Yemen masu samun goyon bayan Iran cewa su suka kai harin da jirage marasa matuƙa ba. Sai dai Iran ta kira zargin cewa tana da hannu a harin cewa gagarumar ƙarya ce. Ƙungiyar mayakan Al-Shabab ta kaddamar da jerin hare-hare tun daga ranar Asabar, waɗanda suka yi sanadin mutuwar mutane aƙalla 17 a Somalia. Hukumomin yankin Lower Shabelle sun faɗa wa sashin Somaliyanci na muryar Amurka cewa 'yan bindigar sun kai hari a ƙauyen Kuryoli a ranar Asabar da daddare, inda suka yi amfani da makaman roka da kuma manyan bindigogi, inda suka hallaka mutane 9. Magajin garin Kuryoli Said Ali Ibrahim ya faɗa wa sashin Somaliyanci na muryar Amurka cewa makamin roka da 'yan bindigar suka harba shi ne ya yi sanadin yawancin mace-macen da aka samu. Sojojin gwamnatin Somaliya tare da taimako daga dakarun ƙungiyar haɗin kan Afirka wato AU, waɗanda suke da sansani a bayan garin, sun daƙile harin a cewar jami'ai. Sai dai wasu mazauna Kuryoli sun yi zargin cewa harba manyan makaman da dakarun AU suka yi ne ya janyo mutuwar wasu fararen hula. Jiya Lahadi ne 'yan takarar ƙasar Tunusia suka kada ƙuri'unsu domin zaben shugaban ƙasa na gaba. daga cikin 'yan takara 24, inda sakamakon da ba na hukuma ba ke nuna cewa wasu 'yan takara biyu da ba sanannu ba ne su ne a kan gaba. Mutane sama da miliyan 7 ne suka cancanci kada ƙuri'unsu, wanda ake ganin shi ne karo na biyu da aka yi zaben shugaban ƙasa cikin walwala a wannan ƙasa ta arewacin Afirka, shekaru 8 bayan abinda ake walakabi da juyin juya halin Jasmine. A wani hoton bidiyo da aka nuna kai tsaye, mutane sun cika wata makarantar firamare, sun yi layi a kusa da wani hoto da aka lika yadda za ka jefa ƙuri'arka. Wani ɗalibi ɗan shekaru 19 da haihuwa mai suna Yuman Albena yana cikin farin ciki kasancewar wannan ne zabansa na farko. Labaran na zuwa muku ne daga nan sashin Hausa na muryar Amurka a nan birnin Washington DC. A jiya Lahadi, kungiyar Taliban ta kasar Afghanistan ta janye dakatar wadda ta yi wa kungiyar bada agaji ta Red Cross, kuma ta mai da tabbacin kariya da a baya ta baiwa ma'aikatan kungiyar ta ICRC waɗanda ke aikin bada agaji a Afghanistan. Masarautar Islama ta maido da alkawarin tabbatar da tsaro ga 'yan kungiyar bada agaji ta ICRC a Afghanistan, kuma ta umarci dukkan shahidai da su kaucewa hanyar da kungiyar ICR take gudanar da ayyukanta, kuma su kula da tsaron ma'aikatan kungiyar da kuma kayayyakinsu, a cewar wata takardar bayanai da ta kungiyar ta Taliban. Mai magana da yawun kungiyar agaji ta ICRC ya ce ranar ta yi daidai da ranar da kungiyar ta koma da ayyukanta a cikin fadin kasar ta Afghanistan. Sojojin gwamnatin Siriya sun jefa bama-bamai a yankin da 'yan tawaye suke rike da shi a arewa maso yammacin lardin Idlib na Siriya, a cewar kungiyar da take saka ido. An auna makamai masu linzami da dama kan garuruwa da kuma ƙauyuka a ɓangaren kudancin Idlib da yake ƙarƙashin ikon dakarun 'yan tawaye, a cewar kungiyar kare haƙƙin bil'adama ta Syrian Observatory for Human Rights. Sai dai ba a samu rahoton rasa rayuka ba a harin na jiya Lahadi. Masu zanga-zangar ƙin jinin gwamnati sun sake yin arangama da 'yan sanda a Hong Kong a jiya Lahadi. Kana masu zanga-zangar sun jefa duwatsu da kuma abubuwa masu fashewa a kan jami'ai, waɗanda su kuma suka mai da martani da jefa hayaƙi mai sa ƙwalla da kuma fesa ruwan zafi daga motar tankar ruwan zafi. Wasu dubban masu zanga-zangar suna ta jefa tubalai a kan 'yan sanda da ke wajen sansanin dakarun Chinese Liberal People Liberation Army da ya rushe, kuma suka sa wuta a wasu alluna da suke ɗauke da rubutun bikin zagayewar shekaru 70 na ranar 1 ga watan Oktoba da China ta samu 'yancin kanta.
A gaida Muhammad Hafiz Baballe wanda ya karanto mana labaran duniya daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. To bari mu fara daga Najeriya, inda al'ummar yankin Niger Delta mai arzikin mai da ke kudancin kasar suke kokawa da yadda matsalar rashin tsaro ta addabi yankin, musamman ma ta garkuwa da mutane, baya ga masu fashi da makami da yawaitar kungiyoyin asiri. Kamar yadda za ku ji a wannan rahoto da wakilinmu Lamida Abubakar Sokoto ya aiko mana daga Port Harcourt, babban birnin jihar Rivers.
Rashin tsaro ya sake dawowa a jihar Rivers da ke yankin Niger Delta, yayin da kashe-kashe ke faruwa a wasu sassan jihar da garkuwa da mutane tare da ta'annatin 'yan kungiyoyin asiri. Al'ummomin yankin Ogoni da ya haɗa ƙananan hukumomi hudu da ke yankin, wato ƙaramar hukumar Tai da Kana da Gokana da kuma ƙaramar hukumar Eleme, na ci gaba da koka wannan matsala kan halin da suka shiga, kuma ga abin da suke cewa.
Because of the insecurity situation, killing almost on daily basis. Chogoni.
Wannan yana cewa ne sunana Dick Saroni, yace ana samun kashe-kashe a wannan lokaci kusan kullum a Lungu da Sako a yankin mu na Ogoni dake jihar Rivers a sakamakon ta'annatin 'yan kungiyoyin asiri. Shi kuwa wannan yace
Today we heard that there was killings of some ladies anti-cultist group.
Yana cewa ne kashe-kashen da ke faruwa a yankin mu na Ogoni. Mun samu rahotanni da ke nuna cewa an kashe wasu mata biyu a sakamakon ta'annatin yan kungiyoyin asiri da masu garkuwa da mutane a yankin mu na Ogoni. Don haka muna kira ga hukumomin tsaro da gwamnatin jihar Rivers da su dauki matakan da suka dace domin dawo tsaro a yankin na Ogoni.
Commissioner of Police bringing more security.
To kowane mataki rundunar yan sandan jihar Rivers ke dauka dangane da wannan matsalar. Alhaji Mustafa Dan Daura shine commissioner rundunar yan sandan jihar Rivers. A wata tattaunawa da nayi a ofishin sa dake birnin Port Harcourt yace
lokacin da nazo akwai issue na garkuwa da mutane akan hanyar da ake kira East West Road da kuma Elele Owerri Road. Waɗannan hakuraran sun buyayi mutane da rana tsaka za a fito bakin hanya a kama mutane a shiga da su cikin daji ayi garkuwa da su ana amsa kuɗi kamar dai abin da ke faruwa a tsakanin Abuja da Kaduna. To dai ba motocin nan muka fara na sa yan patrol da mutane aka sa motoci kusan guda 8 akan hanyar nan.
Amma dai ana zargin yan kungiyoyin asiri da hannu wajen kashe-kashe tare da satar mutane domin neman kuɗin fansa da aikata miyagun laifuka. Rundunar yan sandan jihar Rivers ta ce sun yi gaman katar inda suka kama mutane da dama kamar yadda Mustafa Dan Daura ke faɗi.
Muna samun nasara akan wannan operation da muke kullum ba ranar banza da za ta waye gari bamu kama waɗannan yaran ba. Mu bamu samu bindigogi a hannunsu ba. Kullum sai mun kama waɗannan yaran kuma sai mun samu bindigogi a hannunsu.
Haka zalika kwamishinan na yan sanda a jihar Rivers ya ƙara da cewa sun saka kafar wando ɗaya da yan fashin teku da ake zargi da sace-sace da ke ƙara yawaita a kan ruwayen yankin Niger Delta yace.
Mu police muna da na police na ruwa wanda suke amfani da wannan boat da ake amfani da kuma jiragen ruwa. Muna da su a nan Rivers kuma akwai Nigerian Navy su ma suna nan da jiragen ruwansu ana nan muna patrol gabaki ɗaya. Saboda haka duk waɗannan wurare wanda suke sai an shiga ruwa ake zuwa muna da marine police kuma muna da yan sanda wanda suke na ƙasa suna nan ajje. Saboda haka in sun gama abubuwan da suke sun shigo za mu zo mana mu damke su a nan wurin mu kama su mu kawo su nan cikin Port Harcourt mu caje nasu zuwa ko.
Lamido Abubakar Sokoto muryar Amurka daga Port Harcourt a Nigeria.
To a gaida Lamido. To inda aka yi bikin tunawa da ranar demokuraɗiyya ta duniya a jiya Lahadi 15 ga watan Satumba. Masu rajin kare haƙƙin jama'a a jamhuriyar Nijar sun bayyana damuwa game da yadda ake fuskantar koma baya wajen mutunta ka'idojin tsarin mulkin na demokuraɗiyya a ƙasashe da dama na nahiyar Afirka. Daga mai ga rahoton da Suleiman Muni Barma ya haɗa mana.
Ganin yadda shugabanni ke fatali da ka'idojin demokuraɗiyya a ƙasashe masu tasowa ya sa Majalisar Ɗinkin Duniya ke keɓe ranar 15 ga watan Satumba domin tunatarwa akan mahimmancin wannan salon mulki da ke buƙatar kiyaye haƙƙoƙin jama'a. Cire shekaru sama da 10 bayan haka, har yanzu wannan matsala na ci gaba da ƙamari a wasu ƙasashen Afirka. In ji Sanusi Muhammad na ƙungiyar MPCR.
Misalin shekara fiye da 20 ƙasashen Afirka mafi yawa aka yi gwagwarmaya domin a tabbatar da mulkin demokuraɗiyya a kauda mulkin danniya mulkin kama karya. Yau in aka tsaya aka yi raskwana kwalliya ba ta biya kuɗin sabili ba. Saboda duk irin ta'asa da ake da toye haƙƙin al'umma yau ana yin shi fiye da yadda ake yin shi lokacin mulkin mallaka ma mulkin kama karya. Matsalar inda take yau mutane 'yan ƙalilan suka yi garkuwa da wannan demokuraɗiyya suke cin gajiyarsu.
Demokuraɗiyya wani salon mulki ne da ake yi wa fasarar mulkin al'umma daga al'umma domin al'umma. Sai dai rashin sanin hakan ya sa a yau talaka baya cin amfanin wannan matsayi da doka ta yi tanadi domin sa, in ji Jori Ibrahim, ɗaya daga cikin masu lacca a taron muhawarar da aka shirya albarkacin wannan rana, wacce a bana ke mai da hankali akan buƙatar shigar da kowane ɗan ƙasa a dama da shi.
Ya kamata talaka ya gano mulkin demokuraɗiyya shi ne a da iko, shi ne da arzikin shi da kuɗin shi ne waɗancan suna nan suna facaka. In bai tashi ba ya tsayin daka sai su ci gaba da yin hakan. Amma in kan kowa ya waye mutane suka gane dole ne cilas ne shugaban ne su komo su rawa ta gari. Ai waɗancan ƙasashe da ake cewa masu demokuraɗiyya girkaka ba wani abu ne girkata ba. Ganuwa ce ta 'yan ƙasa da su ne adda iko, su ne ke zaɓa wanda suke so su bashi iko, su ne ke mun hukunci ga shugaban ne wanda baya adalci.
Yan siyasa na kan gaba a sahun waɗanda ake zargi da hannu wajen taɓarɓarewar demokradiyya a ƙasashe masu tasowa irin su jamhuriyar Nijar. Sauraka na tuntuɓi wani ɗan siyasa Alhaji Ibrahim Yakuba don jin ta bakin sa.
Idan muka bar demokradiyya ta tsaya bakin zancen siyasa, to an rage mata ƙarfi, an rage mata ma martaba, tunda abin da ke da yawa shine kulawa da haƙƙin talakawa su suka hiya, kuma wannan wajibi ne mu azama gwamnati da ke rakwaito shi.
Matsalar tsaron da ake fuskanta a ƙasashen Sahel, inda kungiyoyin ta'addanci suka addabi jama'a, wata hanya ce da aka gano cewa gwamnatoci na amfani da ita don toye haƙƙin 'yan ƙasa, misalin yadda dokar ta ɓaci ke takaita kai da kawon jama'a, yayin da take ƙarawa jami'an tsaro ƙarfin iko. Sule Mumuni Barma, muryar Amurka daga Yamai a jamhuriyar Nijar.
Talaka kamar kuka, ƙuri'ar kayancinka ka rike makamanka.
A gaida Sule Mumuni Barma, to idan muka koma Najeriya, ko a ina aka kwana dangane da batun haramta amfani da takin zamani da jami'an tsaro suka yi a wasu yankunan arewa maso gabashin Najeriya?
Mun yi gwagwarmaya kafin mu samu shigo da takin nan, saboda jami'an tsaro suna gani kamar yan ta'adda za su yi amfani da takin nan, sun hana wasu jihohi shigo da taki, musamman wannan bushasshen taki su NPK da urea da sauransu. Ana so a yi amfani da takin ruwa, wanda kuma mutanen mu ba su fahimci yadda za a yi amfani da wannan takin ruwa a yanzu ba.
To, wata hira ta musamman da muryar Amurka ta yi da gwamnan jihar Yobe mai Mala Buni kenan, sai a biyo mu ashirin mana hantsi da misalin karfe 8 domin jin cikakkiyar hirar. Yanzu agogo a nan na cewa karfe 1 dare ne da minti 16 kenan, da minti 16 a damaturu babban birnin jihar ta Yobe. Ana tare ne da sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Ga shirin mu na gaba.
Assalamu alaikum. Kamar yadda filin ciki da gaskiya alƙawarin tuntubar ma'aikatar shari'a ta Najeriya, wadda hukumar hana sha da fataucin miyagun ƙwayoyi ta Najeriya NDLEA take ƙarƙashinta, kan korafin da wasu ma'aikatan hukumar suka yi na cewa an bar hukumar karazibi ba tare da kulawa ba, da kuma yin amfani da tsaffin kayan aikin da suka haɗa da bindigogin da tun yakin basasa aka yi amfani da su. Mun zanta da ministan shari'a na Najeriya Abubakar Malami don jin yadda ofishinsa ke gudanar da harkokin hukumar. Ku biyo mu cikin shirin. Sunana Sarfil Hashim Kunari. Ministan shari'a na Najeriya Abubakar Malami ya bada tabbacin gwamnatin Buhari na ɗaukar matakan inganta lamarin hukumar da rage illar sha da fataucin miyagun ƙwayoyi da ya zama ruwan dare a ƙasar. Kazalika da sanadiyar ruguza arzikin ƙasa ta hanyar haukacewar mutane ko mai da masu shan ƙwayoyi masu sakarci. Ga dai hirar da Nasiru Adamu Elikai da ministan shari'a na Najeriya.
Ina tare da ministan shari'a na Najeriya Barista Abubakar Malami. Me za ka ce wannan hukuma ta NDLEA tana ƙarƙashin ofishinka ne? Shin yaya kake gudanar da jagorancin wannan hukumar saboda ta biya bukatun da ya sa aka kafa ta na yaki da sha da safarar miyagun ƙwayoyi?
To, kamar yadda ka sani, kowace hukuma wadda gwamnatin tarayya wadda aka kafa a ƙarƙashin shugabancin shugaban ƙasa Muhammadu Buhari, ana ɗaukar matakai na kyautata mu'amalolin da suka dangance ta domin ganin da cewa ta kwalliya ta biya kuɗin sabulu kan abubuwan da anka kafa ta domin cimma bin. So, ita ma wannan hukuma wadda take da haƙƙi na yaƙi da fataucin miyagun ƙwayoyi kamar kowace hukuma, ana ɗaukar matakai ire-iren makamancin waɗannan. Amma dai gaskiya al'amari shine tana samun nasarori, kamar wani lokaci da ya gabata an ɗauki matakai na samun nasara a kan ganin cewa ainihin an yi kame irin wanda ba a taɓa yi ba ta fuskar abin da ya danganci safarar miyagun ƙwayoyi a nan Najeriya. Wasu kwantenoni ɗauke da ainihin haramtaccen ƙwayoyi wanda ake ta'amuli da su, an kama kwantena ina ganin za su kai kusan 8 ko fiye. So, ta huka gyare-gyare da kuma gwamnatin tarayya ke yi, kamar yadda ka sani, gwamnatin tarayya ta ba ita wannan hukuma dama har ila yau na ta ƙarin ma'aikata domin cewa ainihin za su kai 5,000 ko fiye domin ganin da cewa an inganta ta, an ƙara ƙarfafa mata gwiwa na ganin da cewa ta samu biyan bukata akan abin da aka kafa ta domin yi, wato yaƙi da hito da fatauci da kuma da miyagun ƙwayoyi.
A barista abokan malami, lokacin da ka karbi wannan aiki na ministan shari'a 2015 da yanzu kuma ka sake dawowa wannan hukumar, me ka samu a bangaren yaƙi da shan miyagun ƙwayoyi nan ne? Shin akwai wani abu da ka gyara ne da ake barna da a baya, ko kuma kawai ka daura ne daga inda ka sami hukumar?
Eh, to babban gyaran da aka yi dai ai kamar da ka sani a wancan karo, lokacin da muka zo am karo na farko a wannan lokaci ne muka bi bahasi muka fahimci cewa tana da buƙatar ƙarin ma'aikata domin inganta ayyukanta, kuma wannan buƙata yanzu da ta biya tun a wancan karo aka neme ta. Saboda haka abu na farko shine akwai ƙarancin ma'aikata akan wannan lokaci, saboda haka a irin wuraren da ya kamata ta fadada domin yin aikinta ba ta da wadatattun ma'aikata waɗanda za su fadada aiki ta wannan huska. Saboda haka mataki na farko shine tauye ainihin damuwar da ke da nasaba da rashin wadatattun ma'aikata, an ɗauki mataki na maganinta. Har ila yau kuma abin da ya danganci ba da dama na abin da ya danganci capacity building, wato kwarewar ma'aikata ta huskar samun ainihin gudunmuwa na ganin da cewa an tarbiyyantar da ma'aikata akan dabarun aiki, shi ma an inganta shi, kuma an ci gaba da bin bahasi na ainihin abubuwa rauni wanda ke ga ita hukumar, da kuma bin bahasin yadda za a yi a inganta raunin. Kamar yadda ka sani a wannan lokaci ina da special assistant a office ina wanda yake tsohon chairman ne na ita wannan hukuma, wato Alhaji Giyabe, wanda kuma a wannan lokaci an ɗauki manyan matakai waɗanda suka haɗa da kange dukiyoyin waɗanda ke ta'ammuli da miyagun ƙwayoyi, da bin bahasi na ganin da cewa ainihin an taimaka cikin gaugawa duk lokacin da hukumar NDLEA ɗin, wato hukumar da ke yaƙi da fatocin miyagun ƙwayoyi, ta samu wani mutum wanda take zargi da cewa ainihin kuɗaɗen da ya mallaka na haram ne ta huskar mu'amalar ƙwaya sun aiko maro buƙata ta gaugawa, kuma a kan tsari na gaugawa ofishin Attorney General ya kange wannan dukiya. Haka kuma ta huskar tattama ainihin dillallan ƙwayoyi, ana ɗaukar matakai na gaugawa na kange wannan. Saboda haka abin da nake ƙoƙarin in ce, musamman akwai special assistant a ofishin Attorney General wanda shugaban kasa Muhammadu Buhari ya amince ya aiki da Attorney General, na ganin da cewa an kasance ana bin bahasin ita wannan hukuma, ana kuma la'akari da kasawa in akwai ta, da kuma hanyar da za a bi a yi maganinta, kuma an kasance ana ɗaukar matakai ta huskar dokar da ta danganci wannan hukumar, ta huskar abin da danganci ainihin inganta sanin makama aiki na ma'aikata, ta huskar abin da ya danganci zurfafa bincike, ta huskar abin da ya danganci gurfana da waɗanda ake zargi da aikata laifi, da kuma abin da ya danganci miyagun ƙwayoyi, da kuma hallaka ko kuma destroying din ainihin wurare waɗanda ake zargin cewa an kafa su ne domin yin su waɗannan miyagun ƙwayoyi. Saboda haka alakalin abu ne da ake kira aiki work in progress, ana ci gaba ne a kowane lokaci na bin bahasin ainihin ita wannan hukuma, ta huskar inganta ta, ta huskar inganta aikinta, ta huskar maganin ainihin matsaloli waɗanda ke tattare da ita, da kuma ba ta gudunmuwa na ganin da cewa kwalliya ta biya kuɗin sabulu ta huskar aikinta.
Na'am, a ƙarshe barista Abubakar Malami, idan jami'an wannan hukumar suna da wani korafi na rashin kayan aiki, na rashin ƙwarewa, na rashin ƙarin girma, wani mataki kamata su ɗauka ne idan suna shakkar jagororinsu na cikin ofis ba za su share musu hawaye ba?
To tsarin aikin gwamnati kowane iri yana da dokokinshi da ƙa'idodinshi, waɗanda ainihin na sauraren koke in akwai shi, na kuma ainihin bin bahasin matsala in ta taso. Saboda haka shawara ita ce a cikin kowane yanayi a kowane ɓangare na gwamnati, duk lokacin da aka samu ma'aikacin gwamnati ya ga cewa an yi mai ba daidai ba, ko an cutar da shi ta wasu mu'amalar aiki, to ya yi doka wadda ta kan hukumar da yake wa aiki, ya kuma bi bahasin tsarin aikin gwamnati, dokokin da ke da nasaba da wannan aiki ya aiki kansu. Waɗannan dokokin suna nan, ba baƙin dokoki ba ne, kuma ana ci gaba da aiki da kuma tasarrufi a kansu.
A ƙarshe gaba ɗaya, a shekaru huɗu nan in Allah ya yarda, ya kake so ka gaita wannan hukumar ta yaki da sha da fataucin miyagun kwayoyi ta zama musamman ma yadda wannan shiri na ciki da gaskiya ya dauko labarin da ya shafi inganta wannan hukumar.
To a gaskiya al'amari kamar da ka sani matsalar miyagun kwayoyi ba a Najeriya kadai ba a duniya gaba daya ta zama annoba. Saboda haka idan kuma ana magana annoba ta zama kamar kashin baki ne dole sai kowa ya an hada karfi da karfe. Amma abu mafi ala shine zama an tattara hankali an karfafa abinda ya danganci dillallan kwayoyin su kansu ya zama an dauki wani mataki na hubbasa na ganin da cewa an yi maganin dillancin fataucin kwayoyin an kuma inganta ainihin gogewa da kwarewar ma'aikatan da ke da nasaba da hito na hito da mu'amalolin miyagun kwayoyi an kuma dauki mataki na ganin da cewa an karfafa dokoki an kuma tabbatar da suna aiki har ila yau kuma a dauki mataki na ganin da cewa kayan aiki waɗanda ake bukata da kuma mu'amala ta fahimtar juna tsakanin Najeriya da sauran ƙasashe na duniya waɗanda masu mu'amalar kwaya suke ta'ammuli da su an samu haɗin kai na gida da na waje na ganin da cewa an dauki matakai na magani ita wannan annoba.
Ministan Shari'a na Najeriya kenan Abubakar Malami kan halin da hukumar hana sha da fataucin miyagun kwayoyi ta Najeriya NDLA ke ciki. Masu sauraro anan za mu dakatar da wannan shiri, amma daga baya za mu sake wayar wannan batu domin ganin irin matakan da za a dauka wajen bunkasa wannan hukuma ta hanyar samar da kayayyakin aiki da kuma kula da jin daɗin ma'aikata. Yanzu a madadin duk waɗanda aka ji muryoyinsu musamman ma Hassan Umar Tambuwal da Nasar Adamele Kaya waɗanda suka taimaka wannan shiri ya zo gare ku. Ni Sarfila Hashin Gumar ke cewa sai mun sake haɗuwa a wani sabon shiri mako mai zuwa. Mu kasance lafiya.
To a gaida Sarfila Hashin Gumar yanzu kuma ga labarai a takaice.
Amurka Donald Trump ya ce sojojin Amurka sun yi damara da cikakkun makamai da mayar da martani akan hare-haren da aka kai a ɗaya daga cikin matatun man Saudiya mafi girma da kuma wurin da ya fi samarwa duniya ɗanyen mai. Kungiyar mayakan Al-Shabab ta kaddamar da jerin hare-hare tun daga ranar Asabar waɗanda suka yi sanadin mutuwar mutane aƙalla 17 a Somaliya. Hukumomin yankin Lower Shabelle sun fadawa sashin Somaliyanci na muryar Amurka cewa ‘yan bindigar sun kai hari a ƙauyen Kuryoli a ranar Asabar da daddare inda suka yi amfani da makaman roka da kuma manyan bindigogi inda suka hallaka mutane tara. Jiya Lahadi ‘yan ƙasar Tunisia sun kada ƙuri'unsu domin zaben shugaban ƙasar na gaba. Daga cikin 'yan takara 24 inda sakamakon da ba na hukuma ba ke nuni cewa wasu 'yan takara biyu da ba sanannu ba su ne a kan gaba. A jiya Lahadi ƙungiyar Taliban ta ƙasar Afghanistan ta janye dakatarwar da ta yi wa ƙungiyar ba da agaji ta Red Cross kuma ta mai da tabbacin kariya da a baya ta baiwa ma'aikatan ƙungiyar ta ICRC waɗanda ke aikin ba da agaji a Afghanistan. Masarautar Islama ta maido da alkawarin tabbatar da tsaro ga 'yan ƙungiyar ba da agaji ta ICRC a Afghanistan. Kuma ta umarci dukkan shahidai da su kaucewa hanyar da ƙungiyar ICRC take gudanar da ayyukanta kuma su kula da tsaron ma'aikatan ƙungiyar.
To masu sauraro da aka maka kawo ƙarshen shirin namu wannan lokaci, amma dan an jima da hantsi za mu sake dawowa da wani sabon shirin idan Allah ya yarda. Kafin nan bari mu mika sakon ta'aziyya ga iyalan tsohon ma'aikacin sashen Hausa na muryar Amurka Alhaji Sale Aliyu Hadeje wanda Allah ya warasuwa a jiya Lahadi a asibitin Malam Aminu Kano bayan yar gajeruwar rashin lafiya da ya fama da ita. Marigayi Sale Aliyu Hadeja na ɗaya daga cikin ma'aikatan da aka buɗe sashen Hausa na muryar Amurka da su shekaru 40 da suka gabata. Ya rasu ya bar mai ɗakinsa, ‘ya’ya da kuma jikoki da fatan Allah ya ji kansa. Har ila yau muna miƙa sakon ta'aziyya ga abokiyar aikinmu Julie Leathers Gresham bisa rasuwar mahaifinta Mr. Ozel Leathers wanda ya rasu a ranar Juma'a. Da fatan Allah ya bada hakuri da juriyar wannan babban rashi, amin. Yanzu madadin Muhammad Hafiz Baballe da Chiba Hero Dedone sai kuma injiniyan mu Peter Muhammad Lalo ke cewa mu huta lafiya daga nan sashin Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Sai mun haɗu a shirinmu na hantsi.
VOA Afrique, le monde aujourd'hui.